sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, da halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Dakarun Rasha sun sake kai wasu hare-hare da makamai masu linzami jiya Asabar a Ukraine, inda suka auna wasu cibiyoyi da ke samar da wutar lantarki ga kasar da kuma wuraren zama na yankunanta. Gwamnan yankin Kiev, Oleksiy Kuleba, ya ce harin ya lalata wata muhimmiyar samar da makamashi a yankin babban birnin na Ukraine, amma ba a samu rahoton asarar rayuka ba, kuma ba a bayyana wurin ba. Kirilo Tumoshenko, mataimakin shugaban ofishin shugaban kasar Ukraine, ya buƙaci mazauna yankin Kiev da al'ummomin yankuna uku masu makwabtaka da su adana makamashi ta hanyar kashe dukkan kayayyakin wuta a cikin sa'o'in da aka fi buƙatar amfani da wutan. Harin da aka yi kan cibiyar watsa wutar lantarki ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an Ukraine suka ce Rasha ta harba makaman artillery a yankunan Nikopol da ke kudu maso gabashin Zaporozhia. Shugaban soja na gunduman Nikopol, Yakhin Yevtushenko, ya ce mutane biyar ne suka jikkata a harin da aka kai da safiyar ranar Asabar. Hukumomin kasar Uganda sun sanya dokar hana zirga-zirga a wasu gundumomi biyu masu fama da cutar Ebola a wani bangare na kokarin daƙile yaduwar cutar. Matakan da shugaba Yoweri Museveni ya sanar a jiya Asabar na nufin mazauna gundumomin Mubende da Kasanda na tsakiyar Uganda ba za su iya shiga ko fita daga yankunan a fili ko a boye ba. Museveni ya ce har yanzu ana barin motocin dakon kaya da sauran motocin sufuri da suka taso daga Kampala babban birnin kasar zuwa kudu maso yammacin Uganda suna ci gaba da aiki. Ya ce an ba da umarnin rufe duk wuraren nishadi da wuraren ibada, kuma duk wata jana'iza a waɗannan gundumomin dole ne su kasance ƙarƙashin kulawar jami'an lafiya. Za a ci gaba da bin wannan mataki har aƙalla zuwa kwanaki 21. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asusun bada lamani na duniya IMF ya fitar da mummunan labari ga tattalin arzikin duniya a makon da ya gabata. Ya rage hasashen tattalin arzikin duniya da kashi 2.7 cikin 100 na shekara mai zuwa. Ya yi gargaɗin gazawar masu mulki kan basussuka da hasashen koma bayan tattalin arziki da samun faduwar kasuwanni. Abu ne mai wahala, amma za mu iya tunkarar waɗannan ƙalubale, a cewar Kristalina Georgieva, shugabar IMF, ta faɗa wa mahalarta taron shekara-shekara na hukumar da kuma tarukan masu ba da lamuni na Bankin Duniya a nan birnin Washington DC. Shugaban Bankin Duniya David Malpass da shugabar IMF Kristalina Georgieva da manyan masana tattalin arziki da yawa sun kirga dalilai da dama na koma bayan tattalin arzikin duniya. Yaƙin da ake a Ukraine da annobar coronavirus da hauhawar farashin kayayyaki da tafiyar hawainiyar tattalin arzikin ƙasar China da sauyin yanayi da kuma ƙaruwar ƙarfin dalar Amurka a cewarsu sun haifar da haɗarin koma bayan tattalin arziki. Mayakan 'yan ta'adda sun kashe aƙalla sojoji uku da wasu fararen hula takwas a wani harin da suka kai jiya Asabar arewacin Burkina Faso, kamar yadda majiyoyin tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Wata majiya ta ce sojojin da ke sintiri a gundumar Borum an kama su ne a wani harin kwantan ɓauna. Wata kuma majiya da ke tabbatar da harin ta ce adadin na iya ƙaruwa, inda ta ƙara da cewa har yanzu ba a san ko su wane ne ba. Majiya ta ce an yi kwantan ɓauna ne a kusa da Silmong, lardin na Mentenga. Harin na bayan nan ya zo ne bayan juyin mulkin da aka yi ranar 30 ga watan Satumba, wanda ya hanɓar da Lieutenant Paul Henry.
duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA har yanzu muna kasar Ghana inda mahalarta zauren ke jawabai iri daban-daban akan takardar shaidar ɗan ƙasa inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muktar Ridwan Abbas ya gayyato mutanen dukkanin zangonni domin warware batun ko an haifi mutum kafin kasar Ghana ta samu ƴancin kai da kuma waɗanda aka haifa bayan an samu ƴancin kai. Bismillah malami na gaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko ina gani azbaka ke ko kuma az Ghanaians yana min muyi rauni game da kan da muka aje tarihi saboda masalan gada muka samu ya fito da colonialist ne da kansu kan da suka identify waɗanda suka shigo garin ga azbaki suna kira mu either settlers ko aliens sai suka kira waɗanda suke garin ga as natives daga wurin da muka sake muka samu gari Ghana ina aka aje maganan natives da maganan aliens ko kuma settlers a wani lokaci na samu tarihi cewa because wani kaman Kwame Nkrumah ya san mun samu issue hakan ga ya so ya kebe muna region wani wuri ta Bronx a half region ya zama muna inda da mu kira gari lawyer na nan ban sani ba ko yana da wannan fact aje amma I think one of the issues is that an bambanta tsakanin mu da muka zo 400-500 years ago to an dauki waɗanda suke garin ga maybe more than 700-800 years aka zama da su watun indigenous su suka zama suka transition suka zama Ghanaians. That issue aside me amuyi magana on it on one side. The other magana da nake neman yi shine zango ya zama kaman cosmopolitan kowa in ya tashi zango yake shigowa muna samun baki gaskiya aside mu Hausa Fulanawa da kaka ni muska zo nan shekara 200 ko 150 akwai yau gobe baki da muke samu daga Niger daga Mali daga Nigeria da suke shigowa cikin zango kuma su zo su nemi passport daga passport office gaskiya su kuma suna kawo muna a lot of problems saboda in aka samu matsala da wayannan mutane she ya bari su wayannan wanda ma'aikata irin wurare hakan ga su kuma su samu suna bamu wannan pressure the other thing kuma masalolin mu daga zango aside sarakai ya kamata mu jawo ulama saboda sarakai na samu interaction ko kuma hulɗa da citizens maybe ran sallah ko kuma in wani an kai wani function amma malamai na samu interaction da ƴan zango ko kuma musulmai at least once every week daga juma'a ana batun Ghana card so nawa muka ji ulama sun dauki mic su yi magana cewa ya kai wani lokaci in ba ka da Ghana card ba recognizing ka as ɗan Ghana muyi rauni kan tarihi amma ya kai wani lokaci shi wannan da ke muna wanda ke bamu wannan problem bai iya tambaye ka waɗansu maganganu in kana da Ghana card saboda shi daga nan nake kira sarakai maluma in aka samu pulpit ai nasiha cewa kowa one in aka tambaye ka garinka ka kira garinka saboda mutane da yawa da suke passport office ba crash of tuba 2000 mu dai wansu suka shigo nan mu muke nan for how many years in aka ce da ka je kaga kaman ka samu problem ba kai kai magana nemi mutane biyu su je su zama witness cewa na san wani gida nan ya fito dan Ghana ne in ba kai kai magana saboda ni what time ni saboda na san history na ban samu masala maybe kai maybe Sadauna maybe ba mu samu masala amma da an tambaye ka magana kaka ce ka fito Kano kaka ce ka fito Nyamai kaka ce ka fito Mali daga nan albarka ko sabon zango ko zungulen ko nima ka fito kuma kana da right as a zango indigenous wurin ne hometown ninka in kai kadai ba ka je normally suna pray on in kai kadai ne ka je da mutane biyu da suka san ka da other thing kuma ne saboda Allah bakin mu ɗan waye mu da suke fitowa arewa su shigo kamu yadda mu nemi musu Ghana card da Ghana passport.
ba kuma ni sarkin burra Songhai dake Okai Kwe Central baki daya saboda karancin lokaci inda mai batu experience dai ina ga yau ba mu tashiwa amma ni questions nake da shi biyu farko na tambaye lawyer citizenship make qualify ka zama ganiye don lokacin da muke school an gwagwada muna categories da kai ka zama da shi ganiye ina so ya karfafa muna wurin nan na biyu shin Ghana muna da first class citizen second class citizen third class citizen don wanga abu duka muna experience
Ghana gadi I think basically there are two or three one the citizenship act of 2000 act 591 and then the chapter 3 of the constitution as well as other case laws that have been decided by the Supreme Court of Ghana come on the cases of Bilson and Rawlings Olympio and commissioner for interior these are the laws in the Kiabinga ama nkaduba as soon as citizenship act now to qualify as a Ghanaian you must either be you can be a Ghanaian either by birth or by marriage or by naturalization or by descent or by founding by birth ne kaman kanda don wanna for the kaman one of the akai face prior independence kan kaman ka duba section 3 of the citizenship act na I mentioned kaman one of the akai face before independence and then they were born before independence and then section 4 of the citizenship act na for the kaman they as soon as aka samu yaro da an sinchish below the age of 7 years he is presumed to be a Ghanaian by birth until proven otherwise. So that is the law that I know. And Sarki Kumari Tambaya, why are there different classes of citizens in Ghana? In Kaduba, Article 17 of the Constitution, it is very clear. Come on, there shall be no discrimination. We are equality before the law, and there shouldn't be any discrimination based on religion, gender, or anything whatsoever. So clearly, there are no classes of citizens. We are all equal before the law. So basically, I think those are the questions that I think I want to address. The other questions, I think, they will be addressed by my senior. So finally, I've been there and three people, Mutarini. It appears come on, everybody is lettered here. Everybody can read and understand very well. So I will encourage everyone to get the Citizenship Act 591. It is not any big document. So you can read about citizenship and you can actually understand what it entails. And then also we get the Constitution. We read Chapter 3 of it. It will help a lot. Praise God. That's it. Thank you.
Amma da nake nawa jawabin nace ba policy gwamnati bane amma officers in the ki wuri suke frustrate mutum kesa in ba kai kaman you are very strong ba kaman kanda sarkin kwashi mai nuna yi ya face kaman kanda yanku ta yi ta face ka gani a koyaushe an cika da irin wannan burga ka fahimta wajibi ne ka tsaya inda ai magana cewa a place of birth inda aka gwada ma inda aka haife ka inda ka fito kenan kuma kai yare ma wanda suke cewa they are indigenous I think it will help you ka kiyaye cewa kaman ka fito north ka kiyaye cewa sunan ka Abdullahi Kano ko Abdullahi Katsina wannan kuma yana kawo mana matsala
yanzu abin magana ya komo wurin honorable wanda shi ne ke hurda tsakanin mu ɗan zango da shugaban ƙasa duk ƙorafe-ƙorafen da muka gabatar gaban shi za mu ji abin da zai ce me ne matsayin gwamnati akan wannan sa'an nan in hakan ya zo ya cika da mutum menene matakin da ya kamata ya ɗauka
sarakunan mu malumman mu da yanwa maza da mata ina murna yau da haduwana da ku sosai don wanga masala ba ku je da shi ko ina ba a office na kuka kawo don mu tattauna mu samu hadin kai mu san matakin da ya kamata mu dauke don mu yi mu samu mafita akan wanga masala ba wani masala bane kanda mai martaba ya fada ba policing gwamnati bane wayansu ne watakila ba su fahimci wane ne dan Ghana ba shi yasa abinda muke ganin nan yake faruwa dan Ghana koko zama dan kasa bai dogara kan kabila ba bai dogara kan kala ba sam ba ta dogara lugga da kake gayawa ba koko ba ta dogara wurin da ka fito ba amma zaman dan Ghana ta dogara kan duka kan da brother na ya fada citizenship act na 2000 da na constitution 1992 sune dokokin da yake nunawa wane ne dan Ghana
don shi in kai Bahaushe ne akwai Hausawan Ghana akwai Hausawa na Nigeria da na Niger akwai Wangarawa na Ghana akwai Wangarawa na Mali da na Ivory Coast akwai Musawa na Ghana akwai Musawa na Burkina Faso shine dan Ghana ba mu da bambanci ke dan Ghana ne fiye da wanga in kai dan Ghana ne kai dan Ghana ne wane ne dan Ghana dan Ghana shine wanda anka haife shi nan koko kasan waje guda daga cikin iyayensa dan Ghana ne ko kakanninsa dan Ghana ne yayi zaman kamar wani ba'ar ne an san kamar arna nan suka fito amma akan doka ba dan Ghana bane yayi zaman kamar bamoshi dan Ghana ne don in ka duba cikin dokan mu na Ghana yana cancanta a kira shi citizen of Ghana wani hanya ne kaman kanna na fada hanyar nan guda kenan yayi magana batun naturalization misali wani ya fito daga kasar waje bature ya zo nan yayi zama a cikin hasanga she Ghana tai mai dadi je kaman ninna so in zama dan Ghana akwai wani process da dokan mu ke nunawa wannan process na mai shin ne zai bi at the end of the day a zama da shi dan Ghana don shi ka gan kolon shi bature ne amma dan Ghana ne in like the same way akwai wanda su ba yan Ghana bane tafiya ya kawo su a cikin Ghana a cikin tafiyan su wata kila na mace koko hamiji ya gan na mace koko miji da mai shin nan ke so ya aure mai shi a cikin dokan mu akwai hanyar da mai shin nan zai bi by registration ke ya zama dan Ghana mai shin nan dan Ghana ne in auren nan ma ta dissolve kamar auren nan ba auren nan kuma mai shin nan still dan Ghana ne haka nan dokan mu ke nunawa amma mun nan ina samani masala mun da muke da shi masala ne watakila muka je wani wurin neman takaddu muke saran samu wannan masala amma kana na fada ba wani masala bane don shin da fara aiki na samu complaints kaman biyu she na doki mataki akan waye na complaints na farko na je passport office na Tama station ni da passport director muka tattauna she ya gaya mini abin da yasa wannan matsalan nan ya auku amma abin da nake son a fahimci ne in za je a neman passport in renewal ne koko passport sabon ake so akwai wayansu tambayoyin da za a tambaye ka a dunga samu hankuri a amsa wayannan tambayoyin nan in ya zama na kamar officer da ke bada wayannan questions nan officer nan yake kamar no ban samani ke mutum Ghana bane bari batun officer nan don shi officer nan ba shi ne karshen izinin ba da passport ba chief director of passport nan wurin shi complaint nan zai je don shi magana na da naje Tama station ni da director of passport muka yi magana she nayi mai bayani nayi mai karin bayani amma sai na a wanga lokaci wanda yaje neman passport nan ya samu passport shi shine na biyu kuma na dauki mataki na je wurin director of passport daga headquarters Mr. Louis ni da shi muka zauna muka tattauna danganin wangan masalan da yau kuka gabatar a gabana shi kuma ya bani karin bayani danganin processing da in wani yazo neman passport ake bi da shi cikin wannan processing nan she ya gaya mini kamar muka samu wayan ga masaloli muka bari ya san masalan nan zai iya ya taimaka muna in hanyar shi ne koko in ya kamada mai shin nan ya samu passport ne mai shin ya baje passport din shi akwai misalin abin ga Maryam in an taba jin batun Maryam kuma haka nan no ne ta je neman passport kuma shi an ka haife ta dan zango ne amma zaman su Saudi Arabia ne tana da passport ta na Ghana she passport nan ya expire za ta ta renew passport nan ina samani wurin masala kadan ya huku wurin shi zama fada ya je kan social media ma daga bayan maganan a wurin director of passport magana yaji ta kira ni ma she nayi ma director of passport wanda taje neman passport nan daga Tama na mai magana daga bayan maganan yaje wurin director of passport daga headquarters yau da nike maganan ga ita Maryam nan ta samu passport din
anan zamu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muktar Ridwan Abbas wanda ya mana jagorancin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. To malam ko zaka gabatar mana da kanka?
Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo.
To Malam Muhammadu Surajo kai mutumin wani gari ne?
Mutumin Sokoto ne ni.
To a ina a Sokoto?
Sokoto ina wanda sabon birnin local government.
Okay, sabon birnin local government. To na ga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko? To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta?
Gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati, anan ne nake saida kati.
Ka fara wannan sana'a kamar yau shekara nawa?
Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11.
Shekara 11 kana wannan sana'a ta sai da kati? Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa?
Gaskiya jari na ba wani jari ba ne. Ina farawa ne daga 10,015 haka. Don ba wani ɓangaren jari gare ni ba.
To a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana?
A rana ina iya cinikin 9,000-7,000.
To wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni kai wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake wannan sana'a?
To gaskiya ba wani dalili ne yasa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can.
To kamar menene bambancin abin da ya bambanta?
Bambancin ba wani bambanci ba ne, ka gane. Yanzu za ka iya ka sai kati a can, za ka iya ka sai katin naira 5,000 haka, amma za ka iya sai ka kusan kai sati biyu ba ka sayar da shi ba, amma na yanka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi.
Shi ne bambanci, dalili da yake nan da ya sa ka zo nan. In na fahimce ka kenan dai yanzu abin da kake samu a nan ba za ka yi, in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba.
Ya ba zan samu haka ba.
To birnin Abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa, in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya. Kaman a wani guri kake, a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja?
Ina zama a wannan unguwar inda ka same ni yanzu anan.
Menene sunan anguwar?
Sunan wannan unguwar din Raya 11 FCDA.
Kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani ɗan'uwa?
A'a, ba na haya, ina dai zama ne a wani shago na ɗan'uwa na.
Kin na fahimce ka kenan dai baka biyan kuɗin haya?
A'a, ba na biyan
kuɗin. A shagon wani ɗan'uwa kake zama?
Eh.
Kamar malam kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida?
Gaskiya wani lokaci zan iya sati 4, sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7. Mun ban taɓa wata biyu a nan garin ba.
Baka taɓa wata biyu ba. To malam yana da iyali haka?
Eh, yana da iyali.
Kamar matanka nawa?
Mata na biyu.
‘Ya’ya fa?
‘Ya’ya na biyar.
Kuma da wannan sana'ar kana iya ɗaukan duk nauyinsu?
Insha Allah, da wannan sana'ar nake ɗaukan nauyinsu.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Does sai iyaye sanya yara suna hawaye a zaure sun boye gaskiya sun mata tawaye ba da ɗan yara sun waye samari ina kuke shawara ta ku zo ku dauke za ku more rana ta harke wanda ya dauka ba duka za ya dauka kai gyara halinka ba shakka ka wuce su kai za ka more da dauka kai kai da dangi kuna ciki dole ne a raga maka warjini na ka zai zaka gyara halaye dan Allah azaure za ajizan zan sai an da nahira azaure sai ajizan zan dan ka bata kanwar wancan za a bata kanwarka dan ka bata yayar wancan za a bata yayarka dan ka bata babar wancan za a bata babarka kai bobo sai ka dena sharafa kin ji a jagayu kar ki kara jangayu sam sam
ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.